calling my name, she said,
it's me, Fitz.
It's Jenny
K. Call me M Square now. Oh, 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 now, now. Got the fire, get ya. Every fire, sanko. Sabi de ke ne gimbiya na fara yin soyayya ungori ke man hannuna bini waje se muso juna sabi de ke ne gimbiya na kara yin soyayya domin ke ce farin cikin raina o Aisha kina ina ina san ki Aisha komai na ki Aisha yeah yeah Dana sani baby na tsaya kinkin bane ba na shan wuya komai na ki Aisha ina san ki Aisha yeah, yeah. Oh Aisha ban ganki ba oh, don't want like ba da so ki tausaya ki ba da so yeah, yeah. Oh Aisha ban ganki ba oh, don't want like tausaya ke babu kishiya yeah. Aisha mutumiya shiga da vibe taugaguwa I swear to God can search your zuciya the way you whine girl I swear you are the one babe I got your back need you in my life I know you are the one gata fara kyakkyawa er fara sanko Sabi da ke ne Aisha na sake yin soyayya ungori ke man hannuna bini waje se muso juna Sabi da ke ne Aisha na kara yin soyayya Oh Aisha ban ganki ba oh, don't want like ba da so ki tausaya ki ba da soyayya Daga ke babu kishiya yeah, yeah.